آمين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا شريك له وأشهد أن محمدا يا أيها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasin mu na 68 a littafin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari, kuma za mu yi kokarin karanta hadisai daga hadisin 353 zuwa hadisin na 358 insha Allah. Wannan darasin yana ɗauke da bayani a kan matsayin girmama na gaba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, matsayin girmama wanda yake gaba da kai a karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari ya kawo babi na 163 ya ce babu faqlil kabiri, babin da ke karantar da mu falalan babban mutum. Ashe yawan shekaru yana da falala a sunnar manzon Allah. Fadlil kabir, babu fadlil kabir, babi da ke magana akan falala wanda babban mutum yake da shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. الإمام البخاري حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر. أبو صخر شين حميد بن زيادة حسن سننسا عن ابن قصيط يا كربو حديث مورين مالي من دائك كرا ابن قصيط سننسا يزيد بن عبد الله الأعرج الإمام الأعرج وند تابعيني ya karbi hadisin gurin Abu Huraira ya sa ya ce an Abi Huraira ta anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato wannan hadisin riwayar Abu Huraira ce annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce man lam yarham sabirana, wanda bai tausaya ma karaminmu wa ya'rif haqq kabirina, kuma wanda bai sanin hakkin babban mutum a cikinmu, falaisa minna, baya tare da mu. Wanda baya tausaya ma karami daga cikinmu, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikinmu yana nufin cikin musulmai, wanda baya tausaya ma karami daga cikin musulmai bai san hakkin babban mutum ba, falaisa minna, to baya tare da mu. Hadisin yana sunan Tirmizi yana babu rahmatil waladi da kuma al-mustadrak al-Imam al-Hakim. Hadisi na gaba haddathana Ali ibn al-Madini, al-Imam Ali ibn al-Madini malamin al-Imam Ahmad bin Hanbal ne, kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya karanta wurinsa. Al-Imam al-Bukhari da kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal dukkan su sun yi karatu wurinsa. Ali ibn al-Madini yana cewa al-Imam Ahmad bin Hanbal yana wato saboda girmama wannan malamin idan ana maganar masana hadisi na zamanin farko waɗanda suka yi tashe wajen ilimi sanin hadisin manzon Allah kafin zamanin al-Imam al-Bukhari babu malamin da ya kai Ali ibn al-Madini babban masanin hadisi ne saboda tsananin ilimin sa al-Imam Ahmad bin Hanbal baya kiran sunan shi sai dai al-Kunya in ka duba siyaru a'lamin nubala na al-Imam Sahabi kana Ahmad ibn Hanbal la yusammihi baya kiran sunan sa saboda girmamawa gare shi inna ma yukannihi tabjilan lahu sai dai kira shi al-kunya saboda girmamawa gare shi wannan ba laifi bane a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn al-Madini qala yace hadathana Sufyan ibn Uyayna hadathana ibn Abi Nujayh Abdullah ibn Abi Nujayh an Ubaydillah ibn Amir shi kuma ya karbo hadisin an Abdullah ibn Amr ibn al-As kaga mutun nabi da ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsayin girmama babban mutun kaga ya kawo hadisin Abu Huraira wato wadanda suka ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan girmama babban mutun sahabbai sun kai mutun goma amma al-Imam al-Bukhari ya fara kawo Abu Huraira ya kawo hadisin sa hadisi na gaba ya kawo hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As yablughu bihi an-nabiyya yana isar da maganar sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa hadisi ne al-marfu wato ya jingina maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yarham sabirana duk wanda baya tausayin karami daga cikin mu wa ya'rif haqqo kabirina kuma wanda baya sanin haƙƙin babban mutum daga cikin mu fa laysa minna duk baya tare da mu haka yazo a rubuce ko kaga hadisin ya zama daidai da hadisin Abu Huraira an samu hadisin Abu Huraira an samu hadisin Abdullah ibn Amr hadisin Abdullah ibn Amr yana sunan Abi Dawud kitab al-adab babun fi ar-rahma kuma yana sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisan a jere da hadisin Abdullah ibn Amr da hadisin Abu Huraira yana kitab al-birri was-sila babu ma jaa fi rahmat as-sibyan ya kawo shi a babu rahmat al-walad akwai wata riwaya da tazo cikin sunan Tirmidhi hadisin Abdullah ibn Amr har yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yarham sabirana wanda baya tausaya ma karami daga cikin mu wa ya'rif sharafa kabirina kuma bai san darajar babban mutum daga cikin mu ba kaga ya dan bambanta ta wajen lafazi da wancan hadisin da yazo cikin wato al-adab al-mufrad wanda Abdullah ibn Amr al-Imam al-Bukhari yake cewa yablughu bihi an-nabi yana jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai san darajar babban mutum a cikin mu ba manzon Allah yace fa laysa minna baya tare da mu شرح سنن الترمذي تحفة الأحوزي مجلد نشيدة شاف من 40 ما لم يتشاء بند النبي صلى الله عليه وسلم يكينفي من لم يعرف شرف كبيرنا واند بيسان درجر ببامتن دقا چكين مبا تايا اكي سن درجر ببامتن سنن أو علما ببامتن شيني واند يحقوا يوان شيكرو بباني توجن شيكرو وكما بباني تعلم الدين mutum na uku da ya ruwaito hadisin wanda al-Imam al-Bukhari bai kawo ba shine Abdullah ibn Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace laysa minna man lam yarham sabirana wanda baya tausaya ma karami daga cikin mu baya tare da mu wa yuwaqqir kabirana wanda baya martaba babban mutum daga cikin baya girmama shi baya tare da mu wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wanda baya umarni ayi abu mai kyau baya hana abu mara kyau wannan baya tare da mu hadisin Abdullah ibn Abbas shi ma ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 101 da sahihu jami'i saghir hadisi ya 2444 da kuma 6540 al-Imam at-Tirmidhi yana yana sharhin hadisin yace ma'ana kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam laysa minna idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda baya kaza baya tare da mu me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi al-imam tirmidhi yace malami yana fassara hadisin da cewa laysa min sunnatina laysa min adabina duk wanda ba shi da waɗannan sifofi to baya tare da sunnar mu kuma baya tare da ladabi irin namu ashe akwai ladabi na musulunci kenan akwai ladabi na musulunci akwai wato tarbiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka duk mutumin da ba shi da waɗannan sifofi to baya kan sunnar manzon Allah kuma baya tare da tarbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam حديثي نغبا حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح شيني عبد الله بن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث ياجي عبيد الله بن عامر بعد لباري أن عبد الله بن عمرو بن العاص وترواية شيكم هرينزو كعبد الله بن عمرو يبلغ به النبي مثله حديثا da wanda ya gabata da wannan hadisi da hadisi na 354 duk lafazin su iri ɗaya ne me ya bambanta su isnadin hadisin ne ya bambanta hanyar da al-Imam Bukhari ya karbo wancan riwaya ta bambanta da wannan hanya da ya magana ta hadisin 354 wancan hadisi na wato wanda muka karanta a baya kai ko amma duk ma'anar su guda حديث هنا تبي حديث الذي أكد ستين لأكو حدثنا عبد ابن سليمان الكوفي عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق شين من لتاف تاريخنا إمام المغازي هنا لتاف تاريخ تاريخ ابن إسحاق هنا تكمل لمن دا الإمام البخاري يروي حديثا سو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده wato shine Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr har yanzu dai hadisin Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake laysa minna inda ya bambanta da waɗancan riwayoyi na baya kenan laysa minna baya tare da mu sannan aka ce man lam ya'rif haqqo kabirina wanda bai san haƙƙin babban mutum a cikin mu ba wa yarham saghirada wanda kuma baya tausayin karami daga cikin mu ashe babban mutum yana da haƙƙi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Amr bin Shu'aib wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin al-Adab al-Mufrad dinnan yana al-Musnad al-Imam Ahmad da kuma Sunan Abi Dawud da al-Mustadrak al-Imam al-Hakim yana Kitab al-Iman hadisin 216 to mutum na hudu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ruwaito hadisi game da girmama babban mutum shine Abdullah bin Umar hadisin sa baya cikin al-Adab al-Mufrad shi ma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna ya taho da lafazi irin wannan hadisin da yazo daga Abdullah bin Amr laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu wanda bai san haƙƙin babban mutum a cikin mu ba to baya tare da mu don haka babban mutum yana da haƙƙi ya girma a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne musulmi ya san da wannan hadisi na gaba haddathana mahmud bin gailan al-adawi mahmud bin gailan al-adawi qala haddathana yazid bin harun akhbarana al-walid bin jamil an al-qasim bin abdurrahman sai aka kawo sahabi na biyar shine Abu Umama al-Bahili kaga al-Imam Bukhari yana ta koro hadisai saboda ya tabbatar maka girmama babban mutum sunnar manzon Allah ce ga hadisi sahabi na biyar shine Abu Umama al-Bahili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace man lam yarham sagirina sagirana wanda bai tausaya makarami daga cikin mu ba wa yujilla kabirana wanda baya daukaka babban mutum daga cikin mu kaga an samu wata kalma kuma can annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai san hakkin babban mutum daga cikin mu ba, nan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai daukaka babban mutum daga cikin mu ba. Kaga yana fassara hakkin babban mutum shine ka daukaka shi, falaysa minna baya tare da mu. Hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, yana mujallal nabiyar shafin 257, kuma riwayar ta inganta ita ma tana silsilatu sahiha, hadisi na 2196. A littafin al-Musnad al-Imam al-Bazzar akwai sahabi na 6. Al-Imam al-Bukhari bai kawo hadisin sa ba a cikin al-Adab al-Mufrad, shine Ubadatu bin Samit radiyallahu anhu qala. Shima Ubadatu bin Samit ya rawaito hadisi yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce laysa minna man lam yarham saghirana, wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu, wa yujilla kabirana. Shima riwayarsa ta zo da wannan kalma. Kaga hadisin yujillu ya zo daga Abu Umama al-Bahili, ya zo daga Ubadatu bin Samit, wanda baya daukaka babban mutum daga cikin mu. Sai aka samu kari, wa yafi bi alimina, wanda baya cika malaminmu hakkinsa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yafi li alimina, wanda baya cika malaminmu hakkinsa. Kaga annabi ya hada su a wuri guda, wanda baya tausayin karamin mutum, baya daukaka babban mutum, baya sanin hakkin malamai. Manzon Allah yace baya tare da mu. Subhanallah, Allah ka tsare mu. Kuma wannan hadisin baya inganta hadisin Ubadatu bin Samit, yana sahihu targhib hadisi na 101, yana sahihu Jami'u Saghir hadisi na 2443. Maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mutane guda uku a wuri guda, tausayin yaro shine karami, da daukaka babban mutum shine mai yawan shekaru, sannan da tabbatar da an ba wa malami hakkinsa na ilimi. Mutum na 7 shine sahabi da ake kira Wasilatu bin al-Asqa, wanda yana cikin ashabu suffa, yana cikin ashabu suffa wadanda suke kwana a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda basu da gidaje a lokacin da suka hijira zuwa Madina. Ashabu suffa, Wasilatu bin al-Asqa, hadisin sa yana cikin al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam al-Tabarani. Shi kuma yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham saghirana, wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu. Shi ma sai yace wa lam yujilla kabirana, wanda baya daukaka babban mutum daga cikin mu. Shi ma hadisin sa ya inganta, yana sahihu targhib hadisin 103. Sahabi na 8 shine Bumairatu bin Abi Bumaira, asalin sa bawan manzon Allah ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi, ana kiransa Bumaira bin Abi Bumaira. Hadisin sa yana al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam al-Tabarani, hadisi na 8154. Yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham saghirana, wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu. Wa lam ya'rif haqqo kabirina, wanda bai san hakkin babban mutum a cikin mu baya tare da mu. Sai ya kara a riwayarsa, wa laysa minna man gashshana, kuma duk mutumin da yake cutan mu a kasuwa ta harkan kasuwancinsa baya tare da mu. Sai ya kara da cewa wa la yakunu almu'minu mu'minan hatta yuhibba lilmu'minina ma yuhibbu li nafsihi. Hadisin sa yazo da tsayi, riwayarsa ta fi riwayar sauran sahabbai sai, kuma hadisin ya inganta. Saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatarwa a riwayoyin sahabbai guda 8 kenan, laysa minal muslimina man lam yujilla al-musibna, duk wanda baya girmama babban mutum mai yawan shekaru to wannan baya cikin wato musulmai waɗanda suke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na gaba, حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله شين عبد الله بن المبارك الحنبلي, عبد الله بن المبارك dinnan shi ma babban malami ne cikin magabata wadanda suka yi zamanin su kafin zamanin su al-Imam al-Bukhari al-Imam Ahmad bin Hanbal, wadanda su ne suka shahara a yanzu. abin da yasa ko suka shahara saboda littafin da suka rubuta na hadisi, amma waɗancan na farkon sun fi su ƙarfin ilimi. Abin da kawai ya faru, Allah kan ɗaukaka wanda ya ga dama, saboda haka sai Allah ya ɗaukaka almajiran sama da malamansu. Amma Abdullahi bin Mubarak babban malami ne, yana ma da littafi da ake kira Kitabu Zuhudi War-Riqab, wanda har yanzu ana samu. Yana da Kitabu Zuhudi Ibn Mubarak. To in ka duba Kitabu Zuhudi din zaka ga wannan hadisin da Al-Imam Bukhari ya kawo, wanda kaga shi Al-Imam Bukhari ba kai tsaye ya kawo hadisin wajen Ibn Mubarak ba, an Bishr bin Muhammad, sannan akhbarana Abdullahi bin Mubarak. Ta Abdullahi bin Mubarak a Kitabu Zuhudi hadisin 388 zaka ga wannan hadisin wanda shi da kansa ya rawaito. Kala akhbarana Auf bin Abi Jamila Al-Basri. Abdullahi bin Mubarak ya ce Auf bin Abi Jamila Al-Basri ya ba mu labari an Ziyad bin Mikhraq qala, yace qala Abu Kinana Al-Qurashi. Abu Kinana Al-Qurashi majhulun ne, shi wannan malaman hadisi ba a san shi ba, a tarihi, domin ba a daukan hadisin mutun sai an san waye tukuna, to an jahilce shi. Amma duk da haka hadisin nan ya inganta. Me yasa aka ce hadisin ya inganta? Saboda yana da shawahid. Akwai hadisai da dama da aka samu masu isnadi hadadde ba tare da sun biyo ta hanyar shi Abu Kinana Al-Qurashi ba, tunda an samu su hadisi ta wasu hanyoyi, da hadisin nashi ne kadai da ba za a yi aiki da shi ba. Amma akwai wata hanya da aka samu hadisin sabanin nashi. To don haka yasa in kaga wani a hadisin ya ce hadisin bai inganta ba, kai tsaye yana maganar riwayar wannan malami ne, amma hadisin shi kansa ya inganta daga ya inganta ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. An al-Ash'ari ya karbo hadisin daga Abu Musa al-Ash'ari, shine al-Ash'ari, inda sahabi aka ce mai al-Ash'ari kawai, ana nufin Abdullah Abu Musa al-Ash'ari, sunansa Abdullah bin Qais. Qala Abdullah bin Qais shine Abu Musa al-Ash'ari, yace inna min ijlalillahi, yana daga girmama Allah, wato muna cikin babi na ijlalul kabir ko ibn fadaba, wanda yana daga kamar wallahu alam, tana yiwa wadanda suka yi rubuta littafin suka yi wannan kuskure, domin hadisin nan na karshe ya kamata yana karkashin babin nan ne, saboda yana magana akan girmama babban mutum. Kada hadisin Mahmud, shine haddathana Mahmud bin Gailan, yazo da hadisin Abu Umama al-Bahili, man lam yarham sagirana wa yujilla kabirana, ya kamata yazo karkashin babi na ijlalil kabir. Amma masu rubuta littafin sai suka gabatar da shi kafin kawo babin. Ijlalul kabir ma'anansa daukaka babban mutum. To sai ya kawo hadisin nan na Abu Musa al-Ash'ari. Wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari bai jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta kamar yadda zamu faɗa. Inna min ijlalillah, yana daga daukaka Allah, yana daga daukaka Allah. Idan aka ce ijlal, ana nufin daukakawa. Ikrama zishaybatil muslim, a karrama mai furfura in dai musulmi ne, yana daga ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala. A yi karimci ga mutum in dai musulmi ne yana da furfura. Wa hamilil Qur'an, da mutumin da ke ɗaukan Al-Qur'ani a zuciyarsa, mahaddacin Al-Qur'ani, a karrama shi. Amma akwai sharadi, gairil gali fihi, ba wanda ya zamanto wato ya ketare Al-Qur'ani ta wajen aikinsa ba, ba wanda ya wuce Al-Qur'ani ta wajen aikinsa ba, wato wanda aikinsa ya tsaya daidai kan Al-Qur'ani, wato kenan mahaddacin Al-Qur'ani mai aiki da karantarwan Al-Qur'ani. Walal jafi fihi, bai gaza kaiwa ba, bai wuce ba. Wa ikrami bisultan, da kuma daraja mai iko. Mai iko shine duk wanda ke da mukami, ba wai sarki ba. Bisultan, mai iko, wato duk mutumin da ke da mukami ka daraja shi, shi ne ake nufi da this sultan, duk wani mai iko komi wato kankantan mukami da yake da shi, inda yana da mukami ka daraja shi. alamar kana daraja Allah subhanahu wata'ala kenan. Amma shi ma ba kowane mai iko ba, sai aka ce al-muqsit, mai adalci a ikon nasa. Idan mutum yana mulki yana adalci. Ka lura da wannan hadisi, hadisin nan yana da abin mamaki, hadisin yana da abin mamaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da dai Abu Musa al-Ash'ari bai jingina maganar ga annabi ba, amma babu shakka maganar ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam, ya hada mutane guda uku a wuri guda. Da ya tashi yin magana, sai ya fara da tsoho da ke da furfura, shi aka fara magana a kansa. Yana daga alamar girmama Allah, ɗaukaka Allah, wato a karrama mutum mai furfura idan dai musulmi ne. Aka fara da shi kafin a kawo magana akan mahaddacin Al-Qur'ani, kafin a kawo magana akan girmama mai iko. Kun ga an fara gabatar da girmama babban mutum wanda ke da yawan shekaru, ashe mai yawan shekaru yana gaban su. Shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke mana ishara da shi. Kuma in ka lura, shi girmama shi bai da sharadi, amma su kuma girmama su akwai sharadi. Saboda haka wannan ke nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya tsananta wajen umarninsa na a girmama manyan mutane waɗanda suke da shekaru cikin al'umma. Hadisin nan yana cikin Sunan Abi Dawud, كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم. عند الإمام أبو داود يبادي أسوك الدمتاني أما سوكينس ونشيني سنة رمضان الله ببن متن أكربيش دي جرمانسا أجرم ممتن أجيش دي دي متينس. إن جاء الإمام أبو داود حديثي نادبو حدود دريتك أربعين دقوق. هما الإمام البيحكي يرويتو حديث شما من سنة الكبرى حديثي نادبو حدود دريتك سبعين دقوق. Malamai da yawa sun inganta wannan hadisi, kamar da muka ce hadisin yana da aibu. Wannan riwaya da Al-Imam Bukhari ya kawo tana da aibu. Aibunta shine abokina na talkura shi dinna, da muka ce mutumin an jahilce shi ba a san shi ba. Amma kuma hadisin ya inganta, wato ana cewa isnadin sa yana da kyau. Al-Imam Nawawi kusan duk littafansa idan ya kawo hadisin nan yana cewa hadisin ya inganta, hatta Riyadus Salihin, wannan hadisin yana cikin Riyadus Salihin hadisin 360, ya ce hadisin yana da kyau. Al-Imam Zahabi haka, Al-Hafiz Al-Iraqi ga almajirinsa shine Ibn Hajar Al-Asqalani a littafinsa At-Talkhis Al-Habir. Ibn Hajar yana da littafi At-Talkhis Al-Habir a mujallal Nabi Shafi na 240, shi ma ya ce hadisin yana da kyau. Al-Imam Suyuti mai littafin Al-Jami'u Saghir hadisi na 2269, shi ma ya ce hadisin yana da kyau. Sannan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisin ya inganta. A littafin Sahihu Targhib hadisi na 98 da Sahihu Jami'i Saghir hadisi na 2199. Kaga girmama mutum mai yawan shekaru, shi yasa aka ce furfura, don ita ce alamar ya girma tukun. Da zaran ya yi furfura, to ya samu wannan girmamawar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shara'anta. Yawan girmansa, yawan girmamawarsa. Wannan hadisin mun ce yana da aibu, amma ta inda ya inganta kuma shine an samu riwayar Abdullah ibn Umar. Wannan hadisin da yazo cikin Al-Adabul Mufrad riwayar Abu Musa al-Ash'ari, don haka yasa yace Anil Ash'ari. Amma akwai hadisin Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar yace sami'tu an-nabiyya, naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa يقول إن من إجلال الله تعالى على العباد ينادك على مر باي سنة جرم مع الله وتشارئيني أكم باي بازاس تبت سن جرم مع الله سن توكك الله با سن توكك ودن متانا شارئيني إجاء النبي صلى الله عليه وسلم باي هواك چه كان جرم مع الله الحالي باك جرم ودن متانا إكرام زي شيبة المسلم a daraja mutumin da ke da furfura in dai musulmi ne. Wa ri'ayatul qur'ani man istara'ahu Allah iyyahu, wanda ya zama Allah ya bashi wato tsaron alqur'ani, shine mahaddacin alqur'ani, wanda ya zama yana tsaron alqur'ani, ya zama an daraja shi. Wa ta'atul imam, sannan kuma biyayya ga wanda Allah ya bashi shugabanci, yani al-muqsit, wato shugaba mai adalci. حديث عبد الله بن عمر هنا شعب الإيمان نال الإمام البيهقي الخامس والسبعون من شعب الإيمان وتوريشنا سبعين دبير rasan imani. To amma shi al-Imam al-Bukhari da ya kawo hadisin Abu Musa al-Ash'ari din nan ya san da hadisin Abdullah ibn Umar bai kawo shi ba, me yasa? Saboda yana da wani littafi da ake kira At-Tarikhul Kabir, al-Imam al-Bukhari yana da littafi da ya rubuta At-Tarikhul Kabir, akwai At-Tarikhul Saghir. A cikin At-Tarikhul Kabir hadisi na 1553 al-Imam al-Bukhari yace hadisin Abdullah ibn Umar bai inganta ba, wato shi a wurin sa hadisin nan da ya kawo cikin al-Adabul Mufrad shine wanda ya inganta, kuma ba shi kadai bane, akwai wanda suke ganin riwayar Abdullah ibn Umar tana da rauni, kamar Ibn al-Jawzi ya kawo shi cikin al-Mawdu'at hadisin 383, amma ana aje hadisin a matsayin sahihul ligairi. Alamar kana girmama Allah a samu kana daraja mutum da ke da furfura. Fa kana haqqan ala kulli man ra'a hadhihi al-alama fi insanin an yujillahu. Tilas, in dai kaga musulmi da furfura ka daraja shi, wajibi ne. Shi yasa hadisin Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga sharadin ma daraja Allah madaukaki, idan baka girmama shi ba to girmamawa da kake ma Allah na kasashiya ce. Ka duba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su wuri guda, shi wannan da aka ce yana da furfura ba a ce yana da ilimi ba, ba a ce yana da dukiya ba, ba a ce yana da mulki ba, kawai saboda furfurarsa Allah ya saka shi a sahu ɗaya da mahaddacin Alkur'ani. Ka duba darajar da manzon Allah ya bawa mutumin da Allah ya bashi yawan shekaru, an sa shi layi guda da mai haddan Alkur'ani da wanda Allah ya bashi iko. Wato yanda kake girmama sarki, yanda kake girmama shugaban kasa ko gwamna ko wani mai iko, to ya kamata girmama wannan ya zama daidai ta wajen yadda kake bawa manyan mutane. To amma girmamawan kamar yanda yake cewa hakki ne, akwai yanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani yanda ake ba, yanda kaga dama za ka yi ba. Duk da cewa an ce a girmama mutum saboda yana da furfura, saboda yana da yawan shekaru, ba yanda kaga dama za ka yi ba, sai kuma mu koma ga manzon Allah sai mu tambaye shi, ya Rasulullah, ta yaya za mu tsaye da wannan hakki na manyan mutane, ba wai bai amfani da kawudan ba. Allah ya sa mu gane, dan zai zama mun yi shi shi kenan. Hadisi na gaba, حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يا ساكي داود وانا رباية إن كالورا وانا واتبابك دميكي كرنتاوا يا كاو حديث عبد الله بن عمرو يا ميمي تاشي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زع الله يتي laysa minna baya tare da mu man lam yarham safirana, duk wanda bai tausayin karami daga cikin mu, wa yuwaqqir kabirana, kuma ya martaba babban mutum daga cikin mu. Me yasa al-Imam Bukhari ya saki kawo hadisin? Saboda wannan kalma yuwaqqir, saboda kalmar ta zo cikin Al-Qur'ani inda Allah ke mana umarni mu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kawo kalma ta al-wiqar. To idan girmama manzo da za a yi an kawo kalma ta at-tauqir, aka zo ga mutumin da ke da yawan shekaru, shi ma a masa, kaga yana nuna cewar haramun ne a samu kawula kanta babban mutum, in ma ta lafazinka ko ta aikinka ko ta isharanka, domin shi ne at-tauqir, ka girmama mutum ka martaba shi ta yanda ba za a samu kawula kanta shi ta kowace fuska ba. Hadisin yana sunan Tirmidhi da Al-Musnad al-Imam Ahmad, shi ma ya inganta, yana silsilatu sahiha mujallal na 5 shafi na 230. Ka yi la'akari da wa yuwaqqir kabirana, yuwaqqir kabirana, ya girmama ya martaba babban mutum daga cikin mu, martaba babban mutum daga cikin mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa mutumin da ke da yawan shekaru daraja kwarai, domin kaga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara da cewa idan dai mutum yana da yawan shekaru to yana tare da mu, kamar kai zamani da manzon Allah ne. Yuwaqqir kabirana, dan in kana cikin al'ummar sa kamar kana tare da shi ne. Allah ka sa mu na tare da wannan siffa. To wannan lafazi na yuwaqqir kabirana ya kawo mu ga mutum na tara daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya rubuto wannan hadisin shi kuma yazo anashi hadisi akwai kalma ta yuwakir ga hadisin Abdullah ibn Amr shine Anas ibn Malik shi kuma labari ya bayar yace ja'a shaykhun yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani tsohon mutum ne yazo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa'abta al-qawmu anhu an yuwassi'u lahu jama'at da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama sun noke sun ki buda mar ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi tsoho ne yana son ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wadanda ke wurin sun ki budawa manzon Allah ya hangi tsohon gashi yana son zuwa yana kallo mutane sun ki budawa yanda tsohon zai iso gare shi shine sai manzon Allah yace laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana sahabbai suna ji duk wanda bai tausaya ma karami daga cikin mu ba duk wanda bai martaba babban mutum cikin mu ba to ba ya tare da mu sai aka buda tsoho sai ya wuce hadisin yana sunan Tirmidhi kitabul birri wasila babu ma jaa fi rahmatis sibyan shi ma hadisin Anas bin Malik ya inganta yana sahihul jami' saghir hadisi na 5445 hadisin ya zo daga Abdullah ibn Abbas kamar yadda muka ce a baya shi ma ya kawo kalma ta yuwaqqir kabirana riwaya sa ita ma ta inganta laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar hadisin Anas laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana sai mutun na goma shine mutun na karshe daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Jabir bin Abdullah al-Ansari shi ba ya rawaito wannan hadisi na girmama manyan mutane yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man laysa minna man lam yuwaqqir kabirana duk wanda bai martaba babban mutum daga cikin mu ba wa ya'rif haqqo kabirina saghirina bai san haƙƙin yaro daga cikin mu ba to baya tare da mu wannan yasa malamai suka yi sharhi akan wadannan hadisi don sahabban suna da yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma kowanne ya rawaito hadisi wanda duk bai daraja babban mutum ba baya tare da annabi kaga wannan kalma tana da nauyi ko da dai ba a ce mutum ya kafurta ba amma annabi da kansa yace baka tare da ni kaga zai wuya a kiyama ka zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk inda aka samu babban mutum to fa yana da kima yana da wani haƙƙi da yake kan kowanne musulmi malamai sun yi sharhi kan wannan hadisin malamai da yawa in ka dubi sharhin waɗannan littafai sharhi na sunan Abi Dawud sharhi na sunan Tirmidhi da sauransu kamar misali a littafin Tuhfatul Ahwazi da mujallad na shi da shafi na 40 malamin yana magana akan at-tawqir shine lam yu'azzim kabirana huwa shamilun lishabi wa shafi wato idan aka ce wanda bai martaba babban mutum ba to hatta su kansu manyan mutanen su ya su dole su martaba junansu saboda wannan kalma saboda wannan umarni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kalma ta ishara da take mana take nuna mana alamar ka shiga sahun manya shine a samu kulfura ta fara fito ma wannan daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to alamar wajibi ne a baka naka haƙƙi akwai wani haƙƙi da kake da shi cikin al'ummar manzon Allah to saboda daraja wannan kurkura hatta su kansu manyan mutane bai kamata a samu babban mutum ya wulakanta wani babban mutum ba wato tsoho ya wulakanta wani tsoho to ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam Tirmidhi akwai wani hadisi da ya rawaito daga Anas bin Malik wata riwaya ta shi yana kitabul birri wasila babu ma jaa fi ijlalil kabir Anas bin Malik yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ma akrama shabun shaykhan li sinnihi babu wani saurayi wanda zai daraja tsoho saboda yawan shekarunsa illa qayyaba Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi face Allah ya hada shi da wanda zai daraja shi in shi ma ya tsufa wato kamar kenan in ka wulakanta tsoho lokacin da ka tsofa kai ma Allah zai yi nufin sai an wulakanta ka, in ka daraja tsoho to kai ma Allah zai hada ka da wanda zai daraja ka idan ka tsofa. Wannan hadisin yana sunan Tirmidhi, yana المؤجم الأوسط الإمام الطبراني لكما الشعب الإيمان الإمام البيهقي الإمام السيوطي ياتي حديث ينال كو إن كدوب فيض القدير شرح جامع الصغير الإمام البناوي ومجلد نبي أرشافنا قريب يد أربعين دقو. أما ديوا مثلا حديث سنة رونا نوانا حديث سبو ده كلمة بتزوى أجكين حديث كيب الله كلمة كيب تنزوى نيدا معنا مركب ba ta zuwa da ma'ana mai kyau, amma dai an samu malamin da ya kyautata isnadin wannan hadisi shine al-Imam Suyuti. In ka duba silsilatu da'ifa hadisin 304, wato akwai malamai da yawa wadanda suke raunana shi. To sai dai akwai wata riwaya ta Anas bin Malik har yanzu da take karfafa wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi, ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa, la yabu Allahu rahmatahu illa ala rahimi, Allah bai saukar da rahamarsa sai ga mai tausayi. Allah bai saukar da rahamarsa sai ga mai tausayi. Kaga wannan ya hada da wancan hadisin na Anas bin Malik, wato yana gwada cewar idan baka tausaya ma tsoho ba kai to Allah bai saukar ma da rahama, kenan hatta lokacin da ka tsufa ba za ka samu girmamawa daga wajen mutane ba, saboda rahamar Allah ba ta tare da kai. Kaga wannan hadisin yana tabbatar da wancan din yana da kyau. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, yayi rantsuwa, ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa, Allah bai saukar da rahamarsa, Allah bai saukar da tausayinsa sai ga mai tausayi. Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah, dan tausayi kan ai kulluna yarham, kowa ka gani ana yana tausayi. Sai manzon Allah ya ce laisa bi rahmati ahadikum sahibahu, ba wai tausayin da wani ke ma wani ba, la yarhamun nasa kafata, duk dan adam duk inda aka samu tsoho ka daraja shi, shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisin yana littafin al-Imam Abu Ya'la, in ka duba silsilatu sahiha hadisin ya inganta hadisin 167. Wannan ya nuna cewar ba tsoho musulmi ne kadai ba, duk da cewa riwayar da muka yi ta karantawa akwai kalmar al-muslim, ba kalmar tana nuna cewa tsoho musulmi ne kadai zaka daraja ba. Lokacin da sahabbai suka faɗi wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa bi rahmati ahadikum sahibahu, ba wai kai musulmi ka tausaya ma dan uwanka tsoho musulmi ba. Yarhamun nasa kafata, ka tausaya wa mutane baki ɗayan su, ashe ba wai tsufar sai ta musulmi ne kawai ake daraja ta ba, hatta wanda ya tsufa in kafiri ne a daraja shi, sai fa idan yayi abin da za a saukar da girman nashi, tunda idan ya wulakanta addini to babu shakka ya kada girmansa. Don haka shi musulmi yana tausaya wa mutane ne baki ɗayan su, kamar inda ake so ka tausaya ma yara baki ɗaya, ba wai musulmai kadai ba, ka tausaya wa yara hadda na kafirai, ba wai kuma ka tausaya wa wato tsoho musulmi kadai ba, hatta wanda ya tsufa kafiri ka tausaya mishi. Wal musulmina kafatan, idan ya zama an samu wanda ke da bukatar taimako ka taimaka masa. Akwai wasu misalai da dama waɗanda shari'a take mana ishara da su, wanda zaka lura baya ga waɗannan hadisan akwai dalilai da yawa, inda zaka dubi tsarin shari'ar musulunci zaka tabbatar da cewa lallai manzon Allah ya ba ma tsofi haƙƙi, bi ma'ana ya girmama tsofi, ya girmama manyan mutane waɗanda suke da yawan shekaru. Duk mutumin da ke da yawan shekaru ya gode ma Allah, akwai wata daraja wacce Allah madaukaki ya bashi a sunnar manzon Allah. Misalai kamar guda biyu. Misali na farko shine sallama tana da matsayin kanta a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Abu Hurairah da ya magana akan sallama, wanda yana cikin Sahihul Bukhari kitabun Istizan babu taslimil qalil ala al-kaseer, hadisin 2763, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ka'ida koko sharadi game da sallama, yace yusallimu as-sagiru ala al-kabiri, yaro ne zai fara sallama ga babban mutum. Kaga wannan yana nuna maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama manyan mutane, yaro ne ya kamata ya fara sallama ga babban mutum. والمار على القائد mai wucewa shi da ya kamata ya sallama ga waɗanda ke zaune والقليل على الكثير mutane kadan su ya kamata su fara sallama ga mutane masu yawa idan an haɗu ashe yawan shekarun shi ya bada wannan daraja wanda ke da yawan shekaru to ka fara sallama gare shi wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yazo yusallimu as-saghir ala al-kabir akwai inda ma ya taho da lamun na taukidi kamar riwaya ta al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li yusallimu as-saghir ala al-kabir lallai ne karami ya fara yin sallama ga babban mutum lallai ne wanda shike nuna cewa wajibi ne ka fara sallama din sabanin yanda akasar malamai ke cewa ai sallama farkonta sunna ce amsa wacce wajiba la dalilai da dama suna nuna cewa fara sallaman wajibi ne mai da sallamar ma wajibi ne saboda hadisi da dama da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali wannan hadisi li yusallim as-saghir ala al-kabir wal mar ala al-qa'id wal qalil ala al-kaseer lallai ne karami ya fara gabatar da sallama ga babban mutum mai wucewa ya zama shi zai fara sallama ga wanda ke zaune mutane kadan ya zama su za su fara sallama ga mutane masu yawa amma ta wajen musafaha fa la sai aka ce wanda zai fara musafaha shi ne babban mutum saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya hadu da yara ba su ke fara ba shi hannu ba shi ke ba su hadu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke fara yin musafaha ga yara saboda akasi ne ga ainihin lafazin baki ta lafazin baki yaro ya fara yi girmamawa ne ga babba ta aiki na jiki yaro ya fara yi yana zama kamar rai ne ga babba sai aka ce lafazin yaro ya fara amma musafahar fa babba ne zai fara haka manzon Allah yake sannan akwai wata hikima ma akwai wata hikima wacce malaman fiqh suke magana akan ta saboda yara wato a lokacin da suke kanana nisanta jikunansu malaman fiqh suna ce mana shi ne mafi dacewa akwai akan kusantar sa matukar ba yaran ka bane domin ta hakan akan samu waɗanda ke fasadi na liwadi da yara don haka yasa malamai ke kyamatar yaro ya zama shi zai fara ba da hannu ga babba dan ba a san wani irin babba bane wannan tana yiwa babban banza ne amma babban ya fara yin sallama ya fara musafaha ga yaro wannan dalili yasa ake kyamatar da haka amma kuma ba laifi bane illa dai babu shakka abinda sunna ta fi so shine shi babban ya fara ba ma yaro hannu wato yana daga kuskure da wasu ke yi idan ya hadu da wani babban mutum da yaron su sai ce ba shi hannu mana ku yi musafaha la babban ne ya kamata ya fara ba shi hannu su yi musafaha amma sallama shi karamin ya fara ya kamata ya fara don wannan ya samu hadisi da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu misali na biyu wanda za mu bayar shine ta wajen sallah ta wajen limanci wanda nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da cewa babban mutum yana da kima a sunnarsa akwai hadisi mai riga mun karanta shi a littafin nan hadisin 213 mun karanta wannan hadisi a baya hadisin Malik bin al-Huwairis ya bada labari yace a taina nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun tashi daga garin mu muka zo Madina muka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababa muna matasa matasa ne suka bar kauyen su suka hada kai saboda su bakunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahih al-Bukhari kitabul azan babu man qala li yu'adhdhin fi safari mu'adhdhin wahid Malik bin al-Huwairis yace fi nafarin min qaumi muna cikin wata jama'a daga garin mu muka taso takanas zuwa Madina to lokacin da suka zo Madina wato suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna tare da manzon Allah suna karatu sun taho da dama wata riwayar ada cewa wato sun kai mutum 20 ba su faɗi adadin su ba kamar yadda Ibn Hajar ya magana cikin Fathul Bari yana mujallal na 13 shafin 236 illa dai idan aka ce annafaru adadun la wahida lahum min lafzihi muna cikin jama'a da yawa daga ƙauyen mu musamman muka taso saboda mu ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da larabci annafaru min salasatin ila ashara mutum uku zuwa goma amma akwai riwaya da take cewa su biyu ne ma suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda masana hadisi suke kokarin hada wadannan lafuzza da suka zo daga Malik bin Uwaydis. Shin sun zo da yawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa su biyu ne? Shina al-Imam al-Qurtubi yake cewa tana yiwuwa ba sau ɗaya ne suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam ba, an samu ziyarar akai akai. Amma Ibn Hajar ya ce la, riwayar hadisin guda ɗaya ce, hanya guda ta ruwaito waɗannan lafuzza ɗin. Wal aslu adadu ta'addu, adamu ta'addu, asali wato ziyara guda ce Malik bin Uwairis da shi da wasu jama'a suka matasa suka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo Madina. Amma sai mutum biyu daga cikinsu suka je ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa la'alla malikan wa rafiqahu ada ila tawdi'ihi. Bayan sun yi ban kwana da manzon Allah, sai Malik bin Uwairis da wani daga cikin waɗannan matasa suka sake dawowa su biyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda buƙatar wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa a'ada alaihima ba'dha ma awsahum fi, sun dauka ko annabi zai gaya musu wata wasiya daban sabanin wacce ya gaya musu da lokacin da suka zo gaba ɗayan su. Amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita abin da ya faɗa musu da lokacin da za su koma, ya gaya musu wata magana. Bayan sun tafi, sai su biyun suka dawo saboda sha'awar da su sake jin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ko za a samu wata wasiya ta daban. Fa'ada alaihima ba'dha ma awsahum bihi ta'kidan, sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita abin da ya faɗa musu. Kaga wannan ya nuna cewa annabi bai ware su da wata wasiya ba sabanin sauran abokan tafiyarsu. Malik bin Uwairis yana bada labari yace sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Basra, su mutanen Basra ne, wata kabila da ake kira Banu Layth, kabila ce mashahuriya. Basra babban gari ne a kasar Iraq, shekara ta tara daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira amul wufud ko sanatul wufud, shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga samun baki daga sassan kasashe na duniya, ana ta zuwa ana mubaya a gare shi ana musulunta. Wannan shekara shi yasa aka yi mata suna sanatul wufud, shekaran baki, saboda jama'a sun yi ta bakuntar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saura shekaru biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kafin yakin Tabuka. An yi yakin Tabuka a watan Rajab, hijira na shekara tara, sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tafi yakin Tabuka, kamar yadda ya zo cikin Fathul Bari mujallad 13 shafi na 236. To sun bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam matasa, kamar yadda Malik bin Uwairis ya faɗa, matasa ne sallah suka haɗa kai suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace dan yace nahnu shababa mutaqaribun, mu matasa ne sa'o'in juna gaba ɗayan mu. To sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqamna indahu 20 yawman wa layla, mun zauna kwana 20 muka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. To sai Malik bin Uwairis yace wa kana rasulullahi rahiman rafiqan, manzon Allah ya kasance mai jin kai, mai tausayi mai jin kai. Saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiwatan halin sahabbansa, manzon Allah yana kiwatan halin sahabbai, yana lura da halin kowane mutum. Waɗannan matasa zalla sun bar garinsu wanda ke da nisan gaske kasar Iraq, sun taho Madina, sun zauna har kwanaki 20, manzon Allah yana kallon su. Shine shi Malik bin Uwairis yace falamma banna anna qad ishtahayna ahlana, lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamani ai muna sha'awar mu koma ga iyali, wanda wannan shine hujjar da take nuna cewa ba daidai bane mutum yace sai ya gama karatu kafin zai yi aure. Wannan hadisin shi kada ya isa hujja. Malik bin Uwairis yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karance mu kwanaki 20 ba ma tare da iyalanmu, kuma duk matasa ne mu, suna me suke a garin Madina, suna karatu, suna karanta sunnar manzon Allah, suna karanta alqur'ani, suna karanta musulunci. Amma akwai matsala guda, matsalar ita ce ba mata, ba su da mata a gurin, kaga akwai mushkila babba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya lura suna sha'awar komawa ga iyalansu, domin idan kana karatu ya zaka yi da sha'awar kuma jima'i manzon Allah ya lura auqadish takna mun kosa mu tara da mu samu iyalan mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ga amar ba saboda suna sha'awar zama su yi karatu amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace ku zo na suka zo suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ku bani labarin Basra mana ku duba hikimar manzon Allah ku bani labarin Basra kai ya Basra kana da yawa ina da mata to kaifa kaga ya gane duk suna wasu na da aure aini ina da tsoho na da nake kulawa da shi a ni bani da ban yi aure ba sa'alana amma tarakna ba'dana yana tambayar mu ɗaya bayan ɗaya suwa muka bari a baya sai muka bashi labari kaf ashe duk suna da mata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan irji'u ila ahlikum ku koma ga matanku ka ji manzon Allah yanda ya gabatar da haƙƙi na aure akan neman ilimin sunnarsa ka zauna Madina kana karatu gaban manzon Allah ba ka da mata matsala ce shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace irji'u ila ahlikum ku koma ga iyalanku fa aqimu fihim ku zauna cikin iyalan wa'allimuhum ku karantar da su irin abin da kuka sani tsawon kwana 20 da kuka yi a wuri na wa murruhum ku ringa musu umurni saboda shi addini sai an yi umurnin sa ga mata da yara in ba kuna sa'ido kuna musu umurni ba za su yi ba kaji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu shi yasa tarbiyar mace ta zama sharadi ga aure komai ilimin mace komai girmanta tana bukatar tarbiyar mijinta saboda dole ne miji sai yayi umurni kafin mace ta aikata wani abu kamar yaro ne don haka yasa mata zalla ba su yin tarbiya mata zalla ba su iya bada tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace allimuhum wa murruhum wa dhakara ashiya annabi ya gaya musu abubuwa da yawa malik bin al-huwairis yace ahfabuha aw la ahfabuha wasu na kiyaye wasu kuma na manta amma annabi ya faɗa mana abubuwa da dama ku koma gida ku koma ga iyalanku kuma abin sha'awa shine sun koma ga iyalan nasu tunda suka koma bai sake dawowa ba tunda wannan umurni ne na manzon Allah kuma iyayen da yaga annabi yake sallah haka yake karantarwa har zuwa mutuwar shi bai bar karantar da abin da ilimin da ya samu a Madina na kwana 20 din nan ba sai yace musu a ƙarshe wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku rika yin sallah yanda kuka ga ina sallah amma fa idza hadarti salatu idan lokacin sallah ya zo falyu'adhdhin lakum ahadukum asamu wani daga cikin ku ya kira sallah wani daga cikin ku kaga yadda aka ce ahadukum koma waye ya kira sallah sai ya ce waliya ummakum akbaruku amma ko wanda yafi ku tsufa shi zai limace ku wanda yafi ku tsufa shi zai limace wannan hadisin yana sahih al-bukhari kitab al-azan باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة حديث الدرشدة لتلاتين لدية سننا كتاب الأذان باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم حديث الدرشدة لتسئل دبير ينا صحيح مسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة وعيبي چنچنتا يلي منشي كاقا أولنا رواية النبي صلى الله عليه وسلم يتشي مسو واند زي لي منشي خشيني واند يتيكو يوان شيخه don haka kiran sallah ba a duba cewa babba ne yaro ne don haka yasa malaman fiqh suke cewa ko yaro ne ya kira sallah tana isarwa amma idan aka tashi limanci dole sai an bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam falyummuhum akbaruhum wanda yafi yawan shekaru ya limance su to nan aka samu matsala guda saboda hadisin sai ya karo da wani kuma akwai wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari tana kitabul magazi nan ma labarin wani sahabi ne da ake kira Amr bin Salama shi kuma Amr bin Salama wanda hadisin sa kenan guda ɗaya ma a cikin sahihul bukhari hadisin sa guda yana kitabul magazi ya bada labari yana cewa kunna bima'in mamarran nasi shi kuma mutumin Najd ne kusa a cikin ƙasar Larabawa kaga su Malik bin al-Huwairis mutanen Basra ne amma su kuma waɗannan mutanen Najd ne sannan suna kusa da wani rafi to dama gari idan yana kusa da rafi to yana samun matafiya saboda ƙasar Larabawa akwai ƙarancin rafuka don haka sai matafiya suna bi ta garin in mutum ya fito daga Madina, Makka, zai wuce Sham sai ya bi ta gurin, zai wuce ta yankin Farisa sai ya bi ta gurin. Wa kana yamurru bi rukuban, Amr bin Salama yake ba da labari yace to mu kuma inda muke din nan matafiya mahaya suna biyowa ta garin mu. Yamurru nasu idza atawun nabi sallallahu alaihi wasallam, mutane suna ta wucewa ta garin za su je Madina, sun dawo Madina. To don haka duk sa'ilin da aka yi baki sun zo garin za su wuce suka yi sansani saboda wannan rafi, sai mu rika yi musu tambaya. Wa nas'aluhum malin nasi, tunda zamanin su babu radio, babu jarida, ina labarin gabas koko ina labarin yamma. To sai zama a lokacin duniya gaba ɗayanta babu labarin da ya shahara irin labarin bayyanar manzon Allah. Don haka kowane gari aka ga bako aka yi kokari a tambaye shi ina ka fito Madina, ma hazar rajul, ina labarin mutumin nan da aka ce ya fito da wani sabon abu ya raba kan al'umma. Yas'aluna an annabi sallallahu alaihi wasallam an halil arab ma'ahu, mutanen garin za su taho ga baki suna tambayan su ya labarin halin da larabawa suke ciki, tunda an san bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka tambaye su sai matafiya su ce yas'umul anna Allah arsalahu, waɗannan matafiya su ce mutumin da yake Madina kuke tambaya, ai mutumin yana nan sunan shi Muhammadu, yana korafin wai Allah ne ya aiko shi. Wa auha ilayhi, Allah yana masa wahayi yana karantar da shi kaza kaza kaza. To shi Amr bin Salama lokacin fa yaro karami ne, amma idan manyan gari sun zo suna irin wannan tambaya zai bi su, sai ya zo ya zauna shi ma. Sai su ce to me da me kuka je yana karantarwa sakon da Allah ya aiko mishi? Sai matafiyan su ce to mun karanta wai alhamdulillahi rabbil alamin, har da zuwa karshen Fatiha. Wani ya haddace bai musulunta ba fa, amma wani ya haddace Fatiha ko wasu surori. To yaron yana ji sai ya nade ya haddace, yana jin abinda aka faɗa na sakon da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haddace. فيقولون نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا. فجعلت أحفظ ذلك الكلام. أمر بن سلمة يتنيك وسئنا تحدثي مغنغنون دائك جنك ناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي وكنت غلاما حافظا رواية على الإمام أبو داود يتي ني لوك تنياروني دا الله يما بيور حدا دم غنت دا كفتا سوتي تازونا وقلوانا نجوان نن يارو hafiztu min zalika qur'anan kaseera. Saboda haka matafiya sun fito Madina an zo ni ma na biyo sun faɗi irin suran sai in haddace. Waɗannan sun zo wucewa yaya wace sura kuka ji, su masu ba da labarin ba ma musulmai bane, wasu kuma musulman ne, amma idan sun faɗa ya haddace, yace kafin ma su bakunci manzon Allah yana da haddan mafi yawan alqur'ani. Saboda duk maganar da yaji ya dauka, yace fa kuntu ahfazu zalika alkalam wa ka'annama yuqarru fi sadri, idan naji maganar kamar wato manna ta ake a cikin kirjina, kamar wani danko ne da ka faɗi maganar ta shiga ta zauna, bana buƙatar ma in yi bitanta. To amma a zamanin Larabawa sun noke busu musulunta ba, da yawa suna shakkan musulunta, abinda yasa kuwa sun camfi garin Makka. Kamar yadda Amr bin Salama yake faɗa, yace Larabawa sun yi camfi game da Makka. Idan mutanen Makka sun karɓi addini, to balaraban duniya kaf zai yadda, amma idan mutanen Makka ba su karɓi addini ba, to duk inda balaraba yake yana shakka. Me dalili? Saboda Makka ta shahara tun a zamanin jahiliya, Allah yana tsaronta, mutumin banza ba zai ci nasara akan Makka ba, kamar yadda Allah ya maganin waɗanda suka yi kokarin rusa ɗakin Ka'aba. Saboda haka yasa suka dogara da cewa in dai mutanen Makka ba su karbi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to Larabawa ba za su karba ba. Don haka yasa kauyukan duk ba su karba ba. Fa yaquluna, sai in kace jama'a ku musulmi ne, yace uturkuhu wa qaumahu, ku kyale shi da yan uwansa. Amma in yan uwan sun karbi addinin, saboda ai mutanen Makka su ne yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam, in sun karbi addinin fa innahu in zahara alaihim, in yace nasara akan Makka, indai aka ce muku garin Makka ta karbi musulunci, fa huwa nabiyyun sadiqun, annabin gaskiya ne. To duk zamu yi. Falamma kanat waqa'atu ahli al-fati, Amr bin Salama yace to ana nan sai gashi Allah ya ba mu annabi nasaran Makka, gaba ɗaya Makka ta musulunta, badara kullu qaumin bi islamihi. Saboda haka duk jama'a sai ba kuntar manzon Allah ake, shekara guda aka dinga zuwa Madina ana karban musulunci ana mubaya'a wa badar abi sai shi yace ni ma babana a kauyen mu sai yaga to shi da jama'ar safa lokaci yayi da za a ce Madina bi islamihim don haka yasa riwayar kashi biyu wannan yana sahihul bukhari akwai riwaya da tazo cikin al-mu'jamul kabir na al-imam at-tabarani wanda yake nuna cewa haddashi aka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadima a wancan riwaya yace babana da mutanen gari sun tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suma da suka dawo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya mana ga abinda manzon Allah ya faɗa musu kafin su dawo manzon Allah ya ce musu sallu salata kaza fi hini kaza ku yi sallah kaza a lokaci kaza wa sallu salata kaza fi hini kaza sallah ta kaza ku yi ta a lokaci kaza fa idza habaratis salatu amma idan lokacin sallah yayi falyu'azzin ahadukum sai a samu wani daga cikin ku ya kira sallah وليؤمكم أكثركم قرآنا أما وند يفيق يوان حدا القرآن شيزي لي بانشيكو كاقا أنسى ملاباري كشيب قال بارن مالك بن الهويرس النبي صلى الله عليه وسلم يقول موسى إذا لو كتن صلى ياي وند يفي يوان شيكا نسيزي ذا مليما وند لابارن أمر بن سلمة شما ينا صحيح البخاري لرسول تفان حديثي كما سنن أبي داود Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu idan lokacin sallah yayi wanda yafi yawan haddan alqur'ani shi zai limanci yace fa nazaru to sai mutanen gari suka ce to yanzu za a nemi liman tunda annabi yace wanda yafi haddan alqur'ani fa nazaru falam yakun ahadun aksar qur'ani aka tare mutanen kauye to kun ji fa ga sakon da manzo ya gaya mana liman yafi kowa hadda dan haka kowa ya baje haddansa yaro dan karami dama shi tuntuni kafin ma su je su bakunci manzon Allah ya samu haddansa yace ana ta bin mutane daya bayan daya yace sai gashi duk garin ba wanda yake da sanin alqur'ani ce to gashi kuma dan karami yanzu ya zame yace na samu hadda lima atalaqa min ar-rukman saboda haka wato surorin da nake ta hadda wajen matafiya fa kaddamuni baina aidihim don haka tunda annabi yace wanda yafi haddan alqur'ani ya zama liman ai annabi ya san tana yiwa wanda yafi hadda ya zama ba tsoho bane yana iya zama yaro amma tunda bai ce musu in ba yaro bane to ya nuna kowaye yafi hadda liman ne saboda haka suka ce to kai amru zo kai ne limamin mu da kansa yake wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin shekarun nawa ko dai shida ko bakwai ga tsofi nan sai su yi sahu shi kuma yana gaba tunda shine mahaddacin alqur'ani wa kana alayya burda kuntu idza sajadtu takallasat anni dai rigar tawa karama ce idan na yi sujuda sai ta dangale suna ce suna ganin al'aurarsa shine wata mata hadisin yana sunan abi dawud hadisin 285 wata mata ta ce waru anna aurata qari'ukum kuwa limamin naku ku rufe mana al'aurarsa mana to yaka ce ya za a yi sai aka yi karo karo aka yi mai kayan sawa aka dinka wa liman sutura to tun daga lokacin saboda wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yaro ya zama limamin su kuma har zuwa mutuwarsa ba su yadda sun canza liman ba dan umarnin manzon Allah yana dan karamin nan shike ba su sallah don haka yasa in kace yaro ba zai yi limanci ba sai a ce ta ina ga abin da ya auku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka masa dinki yace fashtarau faqafu li kamisan sun hada kudi sun saya mai riga aka dinka fama farihtu bi shay'in farihi bi zalika al-kamis ban taba murna da wani abu a rayuwa ta ba irin kayan da aka min din nan saboda a garin na zama babba ni ne liman akwai riwaya da tazo cikin sunan abi dawud amr bin salama yace fama shahidtu majma'an min jarmin in dai aka samu haduwar mutane kuma ta kabilan mu suna ke kira banu jarmi in dai aka samu haduwar jama'a illa kuntu imamuhum ila yawmi hadha duk inda aka ce jama'ar mu ne ta hadu to ni ne liman har zuwa yau yana bada labari kuma har zuwa yau dai lokacin da yake bada labarin ya mamanyanta to yanzu kaga wancan hadisi ya ce a gabatar da wanda yafi yawan shekaru wannan hadisi ya ce a gabatar da wanda yafi yawan alqur'ani to amma akwai hadisin da yazo cikin sahihu muslim yana kitabul masajid babu man ahqqu bil imama hadisin 279 hadisin abu mas'udin al-ansari shi ya warware gardama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni ga mutane saboda Allah ya bashi ilimin gaibi ya sanar da shi wani ilimi a gaibi wanda su ba sani ba wadancan da za su tafi manzon Allah ya san abin da suka fi bukata duk matasa ne ku nemi wanda ya fi girma cikin ku tunda dukkan ku mahaddata ne wadannan da suka zo kuma manyan mutane ne ga su kuma ba su da hadda amma a can gida sun bar wani dan karami wanda ya fi su haddan alqur'ani sai manzon Allah ya ce in kun tafi wanda ya fi ku hadda shi sai muku limanci kaga ya ba su hukunci ne gurgudan yanayin su amma hadisin Abu Mas'ud al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana tsari na limanci gaba ɗayan sa manzon Allah ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda zai limanci jama'a ya zama shi ya fi su karatun alqur'ani wa aqdamuhum qira'a idan an dubi dukkansu suna da hadda alqur'ani sai a dubi to waye yafi dadewa da hadda saboda wanda yafi dadewa da hadda kai wushi ne wanda ba za a samu kurakure da sauransu a tare da shi ba wa in kana qira'atuhum sawaa idan karatun nasu daya ne fa fariya ummuhum aqdamuhum hijra sai a dubi wanda yafi dadewa da hijra wannan yana nuna wanda yafi sanin hadisi kuma da littafin fiqh saboda wanda yafi dadewar hijra yafi dadewa tare da manzon Allah yafi sanin ilimi na shari'a fiye da wanda yazo daga baya ko da shi ma yana da hadda don haka yasa za a dubi wanda yake da haddan alqur'ani sannan yana da sanin ilimi na hadisi da fiqh shine ya kamata ya limanci akan wanda qur'ani ne kada yake da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kanu fil hijrati sawa'an in ya zama ilimin su ta sashin hadisi daya ne fa sai manzo Allah yace falya ummuhum akbaruhum sinna sai a dubi wanda yafi yawan shekaru shi zai zama liman kaga tsarin da manzo Allah ya kawo wannan hadisin shi ya raba gardama to wato in ka dura da ilimi da yawan shekaru suna tafiya kafada da kafada ta wajen girmamawa a karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma waye wanda ke gaba da wani kai kana ganewa cikin wannan bayani ilimi yana gaba da yawan shekaru shine abinda manzon Allah ya mana isharar da shi cikin hadisin Abu Mas'ud al-Ansari amma abin da yake bada mamaki shine shekarar da Makka ta zama wato ta bada kai ga musulunci shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara fathu makka mahaifin sayyiduna abubakar as-siddiq shine abu kuhafa asalin sunansa usman bin amir Allah ya kara musu yarda a ranar ya musulunta ranar da makka ta musulunta ranar da aka samu nasarar makka watan ramadan hijira na da shekara 8 akwai hadisai da aka samu da dama zaka samu al-musnad al-imam ahmad al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabrani haka nan as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi hadisi ne wanda ke da inganci yana sahihu ibn hibban kitab at-tarikh bab ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam hadisi 7208 da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim kitab at-tafsir yana fassara suratul nas al-mustadrak daidai inda yake fassara suratul nas Asma'u bintu Abi Bakr as-Siddiq yar sayyiduna Abu Bakr Asma'u tana gaba da Aisha dukkan su yaran sayyiduna Abu Bakr ne Allah ya kara musu yarda Asma'u ta bada labari tace lamma kana amul fathi shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar Makka lamma dakhala Rasulullahi al-Masjid lokacin da manzon Allah ya shiga masallacin Ka'aba sayyiduna Abu Bakr sai ya fita خرج أبو بكر بأبيه رضي الله عنهما يقوله سيدنا أبو بكر يأتي بجدا سيقى شياته دا ماهي فنسا يناجا قولانتا سيصبو دا ماهي فن باشي غني يا مكنشي سيصبو دا يوشي كرو فلما رأاه رسول الله لك چند سكا إسو مسلاتي قى سيدنا أبو بكر يناجا نيه دا ماهي فنسا سيمنزو الله يتي هل لا تركت الشيخ في بيته حبا أبو بكر دمي بكبر صوهو أجدان سبا hatta akuna ana atihi fihi zaman ni ne zanje wajen baba inji annabi sallallahu alaihi wasallam haba abubakar ya baka bar tsoho a gida ba ni in zaman ni zan bi shi sai sayyidina abubakar yace ya rasulullah huwa ahaqqu an yamshi ilayka min an tamshi anta ilayhi baba na duk yawan shekarunsa shi yafi cancantar ya taka da kafafunsa ya iso wurin da kake, fiye da a ce kai ne zaka taka ka je wurin da yake. Wannan magana da Sayyidina Abubakar ya faɗa, inda a ce kuskure ne nan take da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara, amma sai manzon Allah ya shi. Kaga Annabi ya faɗa ne saboda girmamawa, ashe girmama tsoho hatta ga malami ya dace, amma wa yafi cancanta ya girmama wani tsakanin tsoho da mai ilimi? Tsoho ne mafi cancantar ya daraja malami. Shi yasa manzon Allah bai nuna kuskuren Sayyidina Abubakar a lokacin ba, fa ajlasahu baina yaday rasulillah, sai ya zaunar da babansa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hikimar zuwa gaban Annabi a musulunta, saboda akwai hakkoki tsakanin musulmi da musulmi, misali ta sallama, ta jana'iza da sauransu. In ka musulunta a boye, jama'a ba su iya ganewa, saboda haka yasa ka bayyana musuluncinka shine mafi dacewa. Sayyidina Abubakar ya ɗauko babansa ya zo da shi gaban manzon Allah a masallacin Ka'aba, ya zaunar da shi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa masaha rasulullahi sadrahu, sai manzon Allah ya taba kirjinsa da hannun shi, wa qala, sai ya ce aslim li taslam, ka musulunta zaka kubuta ya kai dattijo. Fa aslama, sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Akwai ba hadisin Asma'u ne kada ya bada labarin musuluntar mahaifin Sayyidina Abubakar ba, akwai labarin Jabir bin Abdullah, shi ma ya bada labari, hadisinsa yana sahih Muslim kitabul libas, babu istihbab khibab ash-shaybi, saboda lokacin kan mahaifin Sayyidina Abubakar furfura ta rufe babu bakin gashi, manzon Allah ke umarni a yi rinin wannan furfuran. Dalilin haka yasa masana hadisi suke yin babi akan rinin furfura, matsayinsa matsayin rinin furfura, duk da cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Sannan akwai hadisin Anas, shi ma ya bada labari musuluntar mahaifin Sayyidina Abubakar, hadisin yana a Musnadul Imam Ahmad da kuma sahihu Ibn Hibban. Kuma wani abin sha'awa, Sayyidina Abubakar ya riga mahaifinsa da mahaifiyarsa rasuwa, wato Sayyidina Abubakar shi ya rasu ya bar tsohon nan da mahaifiyarsa, saboda ya rasu a hijira tana da shekara 14, mahaifinsa ya rasu a hijira tana da shekara, bayan rasuwar Sayyidina Abubakar da shekara ɗaya, ya rasu yana da shekaru 97, saura shekara uku ya cika 100 a duniya. Don haka yasa lokacin da aka zo rabon gado Sayyidina Abubakar, sai da aka ware wa baban Sayyidina Abubakar da maman Sayyidina Abubakar, mahaifiyarsa ce ake kira Ummul Khairi, ake mata alkunya da Ummul Khairi, asali sunanta Salma bintu Sakhr bin Amir. A littafin Al-Mujamul Kabir na Al-Imam Tabarani, haka ma Asiratun Nabawiyya na Ibn Kasir a mujallar na uku shafi na 558, akwai hadisin Zaid bin Aslam da ke cewa lokacin da mahaifin Sayyidina Abubakar ya zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta, sai manzon Allah ya taya Sayyidina Abubakar murna. Hadisin yana Al-Mustadrakul Imam Al-Hakim, anna rasulullahi hanna'a Aba Bakr bi islami abi, lokacin da mahaifinsa ya musulunta, Sayyidina manzon Allah ya taya shi murna. Abinda ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Sayyidina Abubakar murna, saboda ya samu wata garaba sadda babu sahabin da ya samu, da shi da iyayensa da ƴaƴansa gaba ɗayansu musulmai ne, tun daga shi ma ya riga su mutuwa, iyayen nasa, babansa da mamansa duk musulmai ne, babu wani sahabi da ya samu wannan garabasa. Wanda ana cewa dalilin haka yasa Allah ya saukar da aya ta 15 zuwa 16 ta suratul Ahqaf, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, Allah ka bani baiwar da zan ma godiyar irin wannan babban ni'ima, ka min ni'ima, ka yi ma iyayena ni'ima, ka bani damar in gode ma in yi godiya ga iyayena, wa an a'mala salihan tarda, ya zama abinda zan yi a rayuwata aiki ne na kwarai wanda ka yarda da shi, kuma ina roƙonka aslih li fi zurriyyati, yara na dinnan ka gyara musu, su ma duk su musulunta. Inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin, sai Allah ya ce ulaika allazina natakabbalu anhum ahsana ma amilu, waɗannan su ne muke karɓan mafi kyan abinda suka aikata, wa natajawazu an sayyi'atihim za mu yafe musu kurakuransu, fi ashabil janna suna cikin yan aljanna, wa'ada sidiqil ladhi kanu yu'aduna, wannan alkawari ne na gaskiya wanda Allah dama ya musu shi. Wa ya ce sayyidina Abubakar ne, da farko akwai sayyiduna Ali bin Abi Talib. Sayyiduna Ali bin Abi Talib ya ce hazihi al-aya nazalat fi Abi Bakr as-Siddiq, wannan aya ta sauko ne saboda kawai sayyiduna Abubakar, aslama abawahu jami'an, babansa da mamansa duk sun musulunta. Sai sayyiduna Ali ya ce wa lam yajtami' li ahadin min al-muhajirin, sai dai ko cikin al-ansar, amma duk sahabban manzon Allah muhajirai babu wanda ya samu irin wannan gara, ba sa an aslama abawa ku gairu, a ce iyayensa sun musulunta, shi ma ya musulunta, ƴaƴansa sun musulunta, a sai dai sayyidina Abubakar shi kadai ne. Abdullah ibn Abbas shi ma haka ya fassara, yace inna Ababakarin sahiban nabi, har ma yake bada wani labari wanda malaman tarihi suna kawo shi duk da cewa babu isnadi. Sannan Abubakar ya taba tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ibnu 18 sanatan wan nabiyyu ibnu 20 sana, tun kafin Allah ya ba mu Annabi manzanci suna tafiya kasuwanci, sun tafi Sham, Syria. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru 20 a rayuwarsa, sayyidina Abubakar yana shekara 18, inji Abdullah ibn Abbas. Wa hum yuriduna Sham litijara, sun tafi Sham saboda fatauci. Fanazalu manzilan fihi sidra, suna tafiya sun shigo iyakokin Sham, wanda kuma nahiya ce da ya zamanto nasara, kiristoci sun fi yawa, saboda haka da suka tafi wani guri suka yi sansani. Sai shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata bishiya ya zauna gindinta yana hutawa. To ka san nasara suna da wadanda ake kira ar-ruhban, shine mutumin da ya bar gari ya koma daji yana zama wai dan bautan Allah, ya killace kansa. Da ya ga Annabi ya tafi gindin wannan bishiya ya zauna, sai ya tambayi sayyidina Abubakar, madar rajul ladhi fi dhilli shajara, kai tare kuke da wancan yi, shi wancan mutumin da ya zauna gindin bishiyar nan waye, me sunansa? Sai sayyidina Abubakar ya ce huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sunansa Muhammad, babansa Abdullahi, kakansa Abdul Muttalib. Sai shi wannan rahibin ya ce masa haza wallahi nabiyyu, kaga wannan mutumin wallahi annabi ne. Sayyidina Abubakar ya ce taya akai ka san annabi ne, baka taba ganin mu ba? Ya ce ai dalili akwai alama guda, mu mun bi duk inda Annabi Isa ya bi a duniya mun sani, wa mastadalla ahadun tahtaha ba'da Isa, wannan bishiya da kake gani ba a taba samun dan adam ya zauna inuwarta ba in banda Annabi Isa, sai yanzu wannan mutumin wanda ya zauna inuwarta ba a taba samu ba daga Annabi Isa sai wannan mutumin. Saboda haka shi kuma da ke dama an gaya masa Annabin zai fito, ga wata alama, don haka ya zo ya zauna gurin kusa, yau da gobe sai Allah ya nuna marga wanda ya zauna gindin bishiya. To daga lokacin sai na Abubakar ya ce haza, ya ce fa waqa'a fi qalbi Abi Bakarin, Abdullah ibn Abbas ya ce daga lokacin yaqini da gaskantawa ya ƙara ƙarfi ga sayyidina Abubakar dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga lokacin kana la yakadi yufariqu rasulullah, baya ko rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk inda Annabi ya tafi zaka same shi suna tare. Falamma nubi'a rasulullah, lokacin da aka ba mu Annabi manzanci, wa huwa ibnu 40 sana, yana shekara 40 sayyidina Abubakar, saddaka Abubakarin radiyallahu anhu rasulullah, wa huwa ibnu 38 sana. Na'am, manzon Allah yana da shekara 40 aka bashi manzanci, sayyidina Abubakar ya musulunta yana shekara 38. Falamma balaga 40 sana, lokacin da ya cika shekara 40 sai ya dinga addu'a. Kaga a lokacin ƴaƴansa ba duka ne suka musulunta ba, iyayensa ba su ma musulunta ba, saboda haka sayyidina Abubakar ya dinga addu'a, rabbi auzini, inji Abdullah ibn Abbas, ya Allah kai min wannan baiwa, kai min falalan nan zuriya ta gaba ɗaya su musulunta, iyayena duk su musulunta, gaba ɗaya mu samu shiga aljanna. Abdullah ibn Abbas ya ce fa ajabahu Allah, sai Allah ya amsa mar, da Allah ya amsa masa sayyidina Abubakar, sai ya kai ga ƴan tabayi musulmai guda 9 yu'azzabuna fillahi minhum, waɗanda ake musu azaba saboda kawai sun karɓi addinin musulunci, kamar Bilal, kamar Amir bin Fuhaira, ولم يدع شيئا من الخير الا اعانه الله عليه duk abin da sayyidina Abubakar yasa a gaba sai Allah ya bashi nasara inji Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yace falam yabqa lahu waladun wala walidun wala walida illa amanu billahi wahdahu, babu wani wanda ya saura babansa mamansa ƴaƴansa duk sun musulunta. Lam yakun ahadun min ashabi rasulillahi aslama huwa wa abawahu wa abawahu wa auladuhu wa banatuhu kulluhum illa Abubakar. Shi Abdullah ibn Abbas yace duk sahabban annabi ba kamar yadda sayyidina Ali yace ba duk muhajirai, Abdullah ibn Abbas yace duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka samu iyayensa ƴaƴansa matansa duk sun musulunta sai sayyidina Abubakar. Kuma ikon Allah ɗaya daga cikin ɗansa ya daɗe bai musulunta ba, lokacin ma da aka zo yakin Badar sai da yace ina wanda zai kara da ni yana gefen kafirai, sayyidina Abubakar yace mu manzon Allah kyale ni ne yake kira, manzon Allah yace a'a ba shi kawai. Kaga dai tsananin adawarsa da mahaifi, amma saboda addu'an nan da sayyidina Abubakar yake a kwana a tashi sai gashi ya zo cikin sahabban manzon Allah, shi ma Allah ya nufe shi da musulunta. Don haka yasa koda wani daga cikin danginka yana kan bata, idan kai riko da wannan addu'a akwai fatan Allah zai baka nasara kan shi. Rabbi awzi'ini an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati, ya Allah ka gyara min zuriyata, inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Wannan addu'a idan mutum ya rike ta, to akwai fatar Allah zai masa, zai bashi nasara akan zuriyarsa da iyalansa baki daya. Allah madaukaki ya shiryar da mu, ya kara mana shiriya da zuriyar mu da iyayen mu da kuma yan uwan mu baki daya. Allah ya gafarta mana kuskure da yayi, ya ba mu ladan abin da muka fada daidai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.